wanda na sojan Najeriya na ofishin lafiya Ture da ke garin Maiduguri ta bayyana koran wasu jami'an sojan ta uku da aka kama kuma ana zargin cewa sun kasance cikin yan kungiyar asiri kuma masu garkuwa da mutane. An da kame waɗannan jami'an sojan ne cikin wasu mutane 25 da wasu maharba suka kame a wani hotel da ake kira Bagani da ke filin mai daraja a baya-bayan gari wato a ranar Asabar, wanda masu kara da wasu ɗaliban jami'ar Maiduguri guda 10 da ɗaliban makarantar Ramar guda 2 da aka ce dukkaninsu sun kasance 'yan kungiyar asiri kuma masu yunkurin garkuwa da mutane. Cikin kayayyakin da aka kame wajen waɗannan mutanen dai ake zargin cewa na asiri ne sun haɗa da ƙwarya da layu da wasu baƙaƙen kaya da ma wani abin da ake zargin cewa jini ne a wasu jarkoki. Mai jana Olusegun Arinayi dai shi ne kwamandan jami'an sojan Najeriya na ofishin lafiya Dolin da kuma ya bayyana koran waɗannan jami'an sojan su uku game abin da ke cewa
"We received intelligence about intentions to kidnap students from University of Maiduguri and those people claim to be Boko Haram and we spread our tentacles and we were listening to everything. Luckily for us, yesterday in the night, which led to the arrest of armed robbers, kidnappers, parading themselves as cultists."
Ishe mun samu rahotanni sun da ke nuna da cewa waɗannan mutanen suna yunkurin garkuwa da wasu ɗaliban jami'ar Maiduguri da suke ƙoƙarin nuna kansu a matsayin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Don haka muka baje kunnuwanmu a ko'ina, muna kuma sa ido, mun kuma yi sa'a a daren jiya wanda ya kai mu ga nasara kan waɗannan 'yan fashi da makamai masu garkuwa da mutane da suke nuna kansu kamar 'yan ƙungiyar asiri. Yanzu dai mun kame su, kuma waɗannan jami'an su da kuke gani yanzu haka suna daga cikin waɗannan mutane, kuma yanzu haka mun sallame su, za mu jinka su da jami'an 'yan sanda.
"The army does not condone indiscipline. Bad heads in the army are never covered up. These three soldiers were caught among the evil group I've explained earlier."
Yace jami'an soja ba su yarda da rashin da'a ba, kuma jami'an soja ba sa koyar gurɓatattu daga cikinsu, da haka waɗannan sojojin an kama su ne cikin waɗannan mutane. Ganin cewa kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Ndaso Aliyu ya kira masu taron manema labaran na gurfanar da waɗannan mutanen da suka kame a garin Maiduguri ya mun ƙarin hatsi game da abubuwan da suka gano da ba mutanen da aka kame kamar haka.
"Kamar yadda ka gani, muna da mutane 25 wanda a yanzu dai muna kallon su kamar 'yan asiri ne, saboda ka dai ga wani abu mai kaman jini wanda mu da muka tambaye su suka ce waɗanda suka ce jini ne, waɗanda suka ce ba jini ba ne. Sai wani ya buge wani, sai daga baya ya ce no, it's not jini. Sai na ce okay, me kuke yi da shi? Suka ce sha. Me lafiyan hankali zai sha wannan abin da kake ganin nan? Kuma ba jini ba, da aka yi haka ba gan da abin da kumin ba." So that is exactly abin da ke ciki.
To an ce kamar akwai wasu ma jami'an soja cikin mutanen da kuka kame a wannan wuri, su ne waɗannan jami'an soja?
A'a, in ka ce jami'an soja kamar suna aiki kenan, korarrun sojoji.
Waɗannan mutane ya za ku yi da su?
In aka gama bincike za a tura su ga kuliya. Akwai 'yan makarantar jami'a na Maiduguri, akwai na 'yan jami'a da fasaha ne ko? Yawwa, na Maiduguri. Har yanzu za mu ci gaba domin an ce suna da yawa. Wani gudu suka yi kamar wanda aka ce harba bindiga, ai ya harba ne ya samu kubuta.
Ga kowane makami da kuka kame ne tare da su ko waɗannan kayayyakin asirin ne ko kasu?
Da waɗannan kayayyakin, akwai wani makami da ya wuce ka ga wannan abu kamar jini?
Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Ndaso Aliyu kenan ke bayani game da wani kame da suka yi. Haruna Dauda Jihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.